أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله da izinin Allah madaukin sarki da taimakon shi da kama shi zamu ci gaba cikin karatun littafin mai albarka shine al-jami'u sahih wanda aka yi sayin da sahih al-bukhari na al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala kahin muhara abinda muka saba gabatarwa na ilmu qaddima wancan darasin bu mu yi ba kara hadisi kawai muka fara dan saboda mu hade wannan su zamana guri daya wannan muqaddima ta zamana a guri daya malam murtala wanda muka yi magana akan ku samu lokaci kai da wancan ai to ita ce zan yi yanzu lokacin da ta dauka ko minti 30 ne ko kaza ne abin da ya saura ko mu dauki hadisan a abin da ya saura saboda muhimmancin ta da zaburarsuwa akan neman ilimi kamar yadda zan mu gani eh abu mukalima ce ne ku dauko ta a cikin shafaqatus salaf bil qira'a wa tahsilul kutub kwadayin magabatan musalafus salih akan karatu yawan karance karance da kuma samun littattafai dan saboda babban guzurin dalibin ilimi shine littafi duk wanda zai tashi tashi ta hiyaki ya tai hannu goma ba takobi ba mashi ba kibiya to ya san cewa ba yaki ya tai ba ya tai wani abin ne to haka nan littattafai sune guzurin dalibin ilimi kuma da sayan su da karance su shine neman ilimi ba saya a aje a daki ba wannan ne sai zamana asara ce ka sai su mujallal 10 mujallal 20 ga su da tsada kuma ka saya ka ajiye a daki to wannan dan mu zaburar da kanmu akan wannan nake da niyyar karanta mana wannan abin da ya zamana zaburar da mu akan neman ilimi ba da hankalin mu da kyau ya zo a cikin al-imam abdullah ibn al-mubarak kana yukusiru lijlusa fi baitihi ya kasance mai yawan zama a cikin gidan shi kullun a daki faqila lahu sai aka ce mishi ala tastawhishi kai baka jin kewa ma baka jin kewa kullun kai daya a daki faqala sai yake ce masa kaifa astawshi wa ana ma annabi wa ashabu ya zan ji kewa ni da nake tare gaban annabi da sahabban shi yana nihil littattafan shi maganganun da yake karanta hadisan da ke cikin littattafan nan maganganun annabi ne da sahabbai da tabi'ai da sahabbai ya za a yi ji kewa bayan gashi ga annabi wa asnad al-khatib khatib ya kawo da sanadin shi cikin taqayidul ilm daga ibn al-mubarak yake cewa man ahabba an yastafida duk wanda yake so ya samu fa'ida falyan zurfi kutubi yayi ta nazari cikin littattafai zuhuli a cikin tarihi bagdad na khatibul bagdadi rahimahullahu ta'ala yake cewa zuhuli yace na shigo wajen abi a wajen babana fi sayfi sa'ib cikin zahi mai tsananin zahi da rani waqtar ka'ila lokacin barcin rana kamar lokacin rani mugun zahin nan kuma wajen karhe daya masala wa huwa fi baiti kutubi yana cikin maktabashi wa bayna yadayhi siraj a gaban shi akwai hutula wa huwa yusannif yana tarbuce rubuce fa qulti ya abati nace ya kai baba haza waqtul salat zuhuli malamin bukhari ne mun kanta muku bayanin sun taba samu ilmi matsala da bukhari yake cewa lokacin sallah ha yayi baba wa dukhanu hadha siraj bin nahar kuma gashi kana cikin wannan hayaki na wannan hutula kuma da rana tsoho ne ido ya tsoho da ranan ma ya buƙaci sai ya sa hutula kuma hutula ga ta takwaice hayakin tirin ya cike shi a ɗakin yace baba launa fusta annabi da ka sauƙaƙa ma kanka wannan hutula ka dan sarara kala sai ci ya bunai ya kai dana ta quli li hadha kai zaka ga mu wannan magana wa ana ma rasulullahi wa sahabihi wa tabi'in ina gaban annabi da sahabban shi zan ji wannan hayakin da kake gani kai kake ganin shi hayakin kenan yake nuna mishi muhimmancin abin da yake gaban shi shi ya sa ma bai jin wannan hayakin ibnu abdul bar ya kawo kisa da sanadin shi cikin jami'u bayanul ilmi wa fadlihi ahmad ibn muhammad ibn shuja ya aika wani yaro daga cikin yaran shi zuwa ga abi abdullah ibn al-arabi ma abucin ibn al-arabi mai littafin al-garib kuma yake da littafin musnad ibn al-arabi babban malami ne yas'aluhu al-maji'u ila yana buƙatar cewa ya zo wajen shi ya tura dan shi cewa je ka wajen ibn al-arabi ka ce ina son in je wajen shi in tahi fa'ada ilayhi al-gulam sai wannan yaro ya koma faqala ya ce kad sa'altuhu zalik na tambaye shi haka faqala li sai ya ce mini indi qawmun min al-arab a waje na akwai wasu mutane wasu larabawa muna tattauna fa iza qadaitu arabi idan na gama buƙata ta tare da su sai ataitu sai ka taho faqala al-gulam sai wannan yaro ya ce ma ra'aitu indahu ahad kuma da ya ga mini maganar nan babu kowa wajen shi illa anna bayna yadayhi kutuban yanzuru fiha sai dai ya baje littattafai gaban shi yana ta karatu fa yanzuru fi hadha marra wa fi zaka marra ya duba wannan ya duba wannan wa ma sha'arna hatta jaa yace bumu lura ba sai gashi ya zo fa qala sai yace baban ayuba ya kai baban ayuba shi yaron nan ya ga dai ba kowa amma kuma ya san babban malami ne ba ƙarya zai mishi ba ba irin dubara bace ta kaje kace mishi ina tare da wasu dan saboda a shaha maka lahiya ya san yaron da ko abinda malamin yake ni yace aba abdullahi subhanallahi alazim yace takhallabta anna wa haramtana alunsu bika ka ki zawwa ka haramta mun mu dai bikewa da kai muke dai bikewa kuma gashi yaron nan da yazo ce mini babu kowa gurin ka kuma kace mishi wai da wasu mutane larabawa sun taho kana ta tamana da su in ka kare bukata kaza kazo kawai sai ibn al-arabi ya fara waƙe yake ce mishi alana julu sa'um ma na mullu julusuhum alibba'u ma'amununa gaiban wa mashhada yufiduna na min ilmihim ilma ma mada wa aqalan wa ta'diban wa ra'ayin musaddada bila fitnatin tukhsha wala su'i 'ishratin wala yuttaqa minhum lisanan wala yada fa in qulta amwatan fala anta kazibun wa in qulta ahya'un falasta mufannada yake ce mishi da yake ce mishi ya zakai wannan magana babu kowa wajenka yana nihin wannan littattafan annabi da sahabbai sune larabawan da suke tattamana da su yace lana jula sa'un mu muke da abukan zama ma na mulla hadisan bin mu kosa da zance da su alibba'u masu hankali cikakke ma'amununa amuntattu gaiban wa mashhada wanda ina kana nan ko baka nan amince kake da su in littattafai ne abukan hirarka in baka nan sun yi tsogaminka ko kuma in kana nan sun yi hirarka kenan yace ina abukan hira wanda ba su tsogamina yace yufiduna na min ilmi mamada suna karantar da ni ilimin wanda suka gabata wa aqalan da hankali da ta'diban da ladabi subhana irin na magabata wa ra'ayin musaddada da ra'ayi daidaitacce bila fitnatin tukhsha babu wata fitna da nake ji tare da su ku ina je na zamana cikin ku tayin hudu wata magana ko wani hudu wata magana ta zama sharri yace wala su 'ishratan babu mummuna abu babu mummunan zama da nake tsoro tare da su wala yataqaminhum lisanan wala yada ba a jin tsoron halshen su ko kuma hannun su yace fa in qulta amwatan falasta fa ala anta kaziban in kace matattu ne ba kai ƙarya ba wa in qulta ahya in kace rayayyu ne kuma falasta mufannada ba za a ƙaryata ka ba laula an tufannidun in ƙaryatarwa kenan ga su matattu ne kuma masu rai ne duk wanda ka faɗa kai gaskiya ina tare da annabi da sahabbai sune mutanen da nace muna tattauna da su aka ce ma wani mutum mayuuni suka wai kai me yake ɗebe maka kewa fa daraba bi yadayhi ila kutubi sai ya ce musu wa'annan ya nuna mishi ya tuna mishi ma yana yawaita zama a daki ya gaya musu haka yake sai musu waka yake cewa khalili kitabi la yu'afu wasaluna wa in qallali malun wa walla jamaliya kitabi ashiqi hina lam yabqa ma ashqun wa azilhu law kana yadri gazaliya kitabi jalisi la akhafu malalahu muhaddisu sirqin la yakhafu malaliya kitabi baharu la yajidu adahu yufidu alayya almal in gada maliya kitabi dalilun ala khairu gayatin faman samma idlali wa minhu dalaliya yake ce musu abukaina sune littattafai da wanda banni jin tsoran zama da su ko banni da dukiya banni da wani abu sune banni da kyau sune kyauna littahi na shine abun bege na shine abun kaunata bani zargi tsoran wani mai zargi akan zama da littahi na shine abokin zama na wanda banni kosawa zama da shi shine abokin hirata na gaskiya wanda shi ma bai kosawa da ni littahi na shine teku wanda zai tabani arziki ba tare da arzikin ya rage ba yana ta zubo mini dukiya ba tare da yayi rawwa ba littahi na yace shine mafi dalili mai nuna mini zuwa ga abin nema yace kuma duk wanda ya kasance littahi shine abin neman shi yayi arziki na gaba wasu malamai wanda da dama ba su arme ba dan saboda neman ilimi yace ma tazawwaza lam yastagil illa bil ibada wanda ba su taba yin aure ba sun shagalta kawai da ibada da karanci karanci na littattafai mun tawo magana kuma ga an goya shi an zo kan magana kamar shi za a soka wasu malamai wanda ba su taba yin arme ba dan saboda neman ilimi babban alama a ciki shine wannan mai sahibu sahih al-Imam al-Bukhari hayya bar duniya rubutun hadisi kawai da karantar da shi kamar yadda muka gani a sirar shi zahabi a cikin siyaru alamin nubala a cikin tarjuma ta Isa ibn al-Yunani yake cewa lam yastajir illa bil ibada wal mutala'a, wannan Isa bai shagalta ba a rayuwar shi gaba daya sai ibada da ne da mutala'a, wa ma tazawwaja bi tabayin aure ba, bal aqada ala ajuzin takhadumu, ya da ya karhin shi ya kare ya daura aure da ta tsohuwa dan ta rika mishi tu, bayan wannan bayan canda da karhin shi shi zai ma kanshi abinci kuma ya nemi ilimin shi, amma yanzu da karhin shi ya kare baya iya hada wa'annan ba, sai ar mota tsohuwa ita ta yi tuwon shi yayi karatun shi, kuma malaman da suka kasance ba su yi arme ba sun shagarta akan neman ilimi suna da yawa, wasu da dama mun san su amma ba mu san halin su ba. Al-Imam Aqwali Tahir ake cewa al-ulama wal-uzaba allazina asaru al-ilma ala al-zawaj, ina da shi na sabuke shirin da waye shekara 5, yace manyan malamai wanda suka zabi ilimi akan arme, gwabraye ne meye sababin gwabrancin su neman ilimi, Ibn Taymiyyah yana ciki, Al-Imam An-Nawawi bai taba arme ba, Al-Imam Ibn Jarir Tabari sayyidul mufassirin bai taba arme ba, Al-Imam Al-Bukhari yana daga ciki, dukkan sa suka kare rayuwar sa gabaki ɗaya, zamu ga Karima malama ta sahihul Bukhari yadda zamu ga kissar ta a ciki, Karima Ummul Kiram yake cewa imma yansaku aw yudarrisu aw yaqra, a ciki ya tabbata a cikin littafin da ake cewa Tabayyunu Kadhibul Muftari bima nusiba ila al-Abil Hasan al-Ash'ari na al-Imam Ibn Asakir Allah mushi rahama, qalilikin da ake nasaba ma Abul Hasan al-Ash'ari littafi guda Ibn Asakir yayi Allah mushi rahama, ana cewa aqida ash'ari kaza aqida Abu Hasan al-Ash'ari ya rubuta littafi guda na kai shekara 10 da sauke shi, wanda ya bayyana cewa wannan abubuwan da ina bisa kansu akan aqida baban aqida, amma na tuba na huta da su a cikin hudubar juma'a, ya tube rigar shi yace yadda na hudda wannan rigar wancan mugan aqidu haka na hudda shi ya gefa ta dan ya bayyana ma jama'a, shi al-Ibana an usulul diyana na Abul Hasan al-Ash'ari shi ya bayyana cewa amma kuma yanzu da jahilcin mu da rashin karatu mu ta daukan abubuwa muna cewa mu ai aqida ash'ari ce, shi ko Abul Hasan al-Ash'ari gashi dalibin shi Ibn Asakir littafi guda Tabayyunu Kadhibul Muftari fima nusiba ila Abul Hasan al-Ash'ari, bayyana ƙaryan makariyaci akan abinda ake nasaba ma Abul Hasan al-Ash'ari, to a cikin wannan littafin Ibn Asakir ya kawo tarjuma faqihu Sulaim ibn Ayyub ar-Razi, yace an bani labari cewa lunhashin shi malis safashi yake bayyana barin wani lokaci ba tare da fa'ida ba, in ma ka same shi yana rubutu ko yana karatu ko yana karantarwa, an bani labari yake cewa wata ran ya sabka a wani gida, sai ya koma yake ce musu yake ba su labarin cewa daga hanyar gida na zawa gidan ku mujallal guda na karanta a bisa hanyar, bayya bari lokaci ya tafi a banza, yace yana titi zai ga yana ta motsa halshen shi mutala'a ce yake littafin shi a riga haka yana tahiyya dan kai lokacin wannan yar tahiyyar da zai ka lokacin shi tafi a banza, yace magabatan mu bas su da wani jin dadi sai cikin neman ilimi, Zahabi ya kawo cikin Siyarul Amalamun Nubala tarjuma ta Al-Muntasir Billah Abul Hasim yake cewa kana jayyida sira wafirul fadila, ya kasance ma'abucin mutala'a da karance-karance na littattafai masu tsada masu kima masu daraja, ya kasance haƙƙin su yake ba su, ya kasance innahu qarabat nahwa 200,000 sifirin, yana da littattafai da karance wajen mujallal 200,000 wanda duka nashi ne, ya kasance kuma mai kyauta ne ya dauki kudi ya zuba akan a kawo mushi littattafai, su lokacin ba saiwa bane zaka yi duka dauki marubuta kamar mu ce gardawa yanzu wanda bus aikin komi kawai kace wannan littafin sauye mini shi kaza san baka, sai ta sauyewa sai aka sauye mushi mujallal 200,000 kuma karancewa yake ba ya kai ya aje ba ado a daki, na gaba a shagalta da nafila gami da littafi, akwai cikin tarjuma ta Taqiyuddin Ibn Daqiq al-Id wanda ya rasu shekara 2702 a cikin littafin shi Adali'us Sa'id al-Afudi yace ya zo min littafin Asharhul Kabir, Asharhul Kabir littafi ne sharhi ne na Al-Wajiz fiqhu ne na Shafi'iyya, sai aka mishi sharhi ba a taɓa ma littafin fiqhu sharhi kamar shi, shi yasa ma ake kiran shi Asharhul Kabir, ana gama shi a cikin rubutu na yanzu da Al-Mughni na Ibn Qudama na al-Imam Rafi'i, Rafi'i al-Kabir mai sharhin Musnad ya kasance ya sayi shi da dirhami 1000 wanda ya kai miliyan tamu ta yanzu, ya shagalta da karanta da karanta shi da mutala'a a shi har ya shagalta ma daga sallar farilla, an ka ganshi ya fito daga daki kawo sallar farilla ce ana yin ta ko nafila bai ya zabura ya koma ya hawo wannan littafi dan saboda katan littafi ne, sai da ya sabke shi ya samu lahiya bai ya kwanci hankali sai ya sabke shi, shagaltuwa akan karatu cikin lokuta da suke kebantattu alqadi almikinasi ya hudu a cikin littafin shi durratul khijal littafin shi da ake cewa durratul khijal wanda mazhabin al-imam malik yake cikin tarhi kawo tarjuman muhammad ibn ali suleiman as-saddi yace ya kasance muqbilan alama yani mai shagalta ne ga abin da ya shahe shi mai mukibban alal nazr wal qira'a wat taqayyid ya ruhun ma kawo karatu da karanta littattafai yace har abada wannan abubuwan banda su ka ganshi cikin majalisi ba ko majalisin sarki ya kiraye shi da littafin shi zai ji ana zama yana karatun shi yana jin su kuma baya bar lokacin shi ta yi a banza ba kwatakwacin shi haka abinda aka kawo daga Imam Sa'alab Sa'alab wanda kowa san shi duk malamin lugha ya san Sa'alab ya zo a cikin littafin shi Al-Hassu ala dalabil ilmi wal ijtihad fi jam'ihi na Abi Hilal al-Askari ya yi ruwaya daga Sa'alab yake cewa la yufariquhu kitabun yadrusu har abada baka ganshi babu littafi hannun shi fa iza da'ahu rajulun ila da'awa idan wani kira shi zuwa ga da'awa ko ta walima ko ta wani abu farkon abin da zai shardanta mai cewa an yi wasi alahu miqdaru miswaratan yadza'u fiya kutubuhu wa yaqra cewa to ni wa in ka kira ni da'awa ka ke banci wani dan guri da zan aje littattafaina inda zan yi karatu ana duk wanda ya kira shi da'awa sai ya mushi wannan sharadin in bakka da inda zan aje littattafaina ban ni zuwa da'awarka salasatul lahi ulam aksaru min mahabbatil qira'a akwai mutane uku wanda ba a san su ba babu wanda ya san wanda ya san karatu Yaqut al-Hamawi ya hudu a cikin Irshadul Arif tarjuma Jahiz Jahiz sanannan malami wa haddasa Abu Khifan Abu Khifan yace lam arqatu wala sami'tu man ahabba al-kutub wal-ulum akthara min al-Jahiz ban taba ganin mutunan ba da wanda ya hisan karatu da ilimi kamar Jahiz yace littafi bai taba shiga hannun shi ba sai ya karance shi daga farko har karshe koma wani littafi ne hatta innahu kana yaktari dakkakin al-warraqin ya kasance yana daukan haye shaguna wanda za a zuba mishi littattafan shi wai bitu fi halin nazar ya kwana a cikin ran saboda nazari a cikin fata na ibnu khaqan ya kasance ya khadur li mujalasatil mutawakkil kuma duka haka ne duk wanda ya kasance ya sa a ran shi ilimi yake bukata neman shi yake to zai yi kokarin duk littafin da ya shigo hannun shi sai ya karance shi kuma karanta ta neman fa'ida kuma ya samu alherin da yake ciki kuma wanda yake wannan abun shi zai san wallahi iya alherin da ake dauka iya alkhairin da ake samu a cikin wannan duk abin da zaga da fa'ida na ilimi ne ke hutawa cikin maganganun magabatan wannan babu littafin da zai shigo mani ni karan kaina an ban sauke shi ba in nemi wani ko mujallad 20 ne tafsirin qurdabi shekara 2 ne ina shi mujallad 20 ne su tafsirin nawai dukkan wannan kutubu su taro gin sharhun su gabaki daya daga farko har karshe har bangon ana siyo shi kun ga nan gurin daga nan wallahi tallahi ko harafi daya wannan gurin ko nan gurin gabaki din shi daga nan hannan ko mujallad 20 ne to wannan sai yasa kullun mutun yana cikin fa'ida kullun kana ji kullun mustafidan kullu yawman ziyadatan min al-ilmi wasbaha fi buhuril fawaid kullun kana karatu to kullun sabo fa'ida ce kullun sabon abu ne kuma in mutun ya saba bai iya bari wallahi bai iya bari har abada bai iya bari dan saboda mi saboda alherin da mutun yake samu a ciki ibnu khaqan yake cewa yayi kasance yana haranta majalisin mutawakkil idan ya soki tashi zuwa ga wasta bukata shi sai ya dauki littafin shi ya sa a cikin aljihun rigar shi ya make shi ya tahi da shi sai dai in ban daki ne ko cin tuwo yake yi abincin shi a gaban shi littafin shi a haka yana yi bai bari lokacin ya tahi a banza Isma'il al-Qadi yake cewa ban taba shiga wajen ban taba ganin Ishaq al-Qadi ba wanda yi shi yawan san karance-karance da littattafai Jahiz ya hudu a cikin littafin shi Kitabul Hayawan na da yace ibnu daha ya kasance abdullah ya kasance ibnu abdul aziz ibn al khattab la yujalisu nas bai ya zama da mutane makabarta yake zuwa canje zaman da littattafan shi ba a ganin shi sai cikin littattafai yana can gurin yace anan gurin wannan gurin ne babu wanda zai zo mini ziyara ba wanda zai zo ya hana ni ko dan wucewa ya zo ba zama zai yi ba guri ne na khaliyan babu mutane anan gurin ni yace ban taba ganin guri mai dadi ba mai dadin munazara kamar makabarta dan saboda ba wanda zai zo wanda akwai yahudo jahiz zai cikin kitabul hayawan yake cewa naji abul hasan al-lu'lu'i yana cewa yace gabartu 40 amma ma qabiltu wala bitu wala takatu illa wal kitabu mawdu'un ala sadri yace ga ma daliban shi yace yau shekara ta 40 ban taba barcin rana ba ban taba barcin dare ba ban taba kishingido ko na haka na dan huta ba sai litahi na yana busu kirjina yau da shekara 40 ban taba ce muku nayi barci babu litahi a kirjina ba ina halkowa kawai in ci gaba da karatu ibn jaham yake cewa idza gashiyanun nu'asu idan barci ya zo mini abinda zan taimako da shi in kore barcin nan kawai in dauko littahi ko wanda al-imam Abdul Ghani al-Maqdisi wanda muka yi bayanin shi akan al-kamal mai al-kamal mai umdatul ahkam dai wanda ya tahzi wanda tahzibul kamal littahin shi ne aka gyara to shi mai kamal kin wannan saboda mutala'a da yawan nazari sai da idan shi ya bace yake cewa wa kana da'ufa basaru min kasratil mutala'a wal buka wa kana awhadu zamanihi fi ilmi alhadis dukkan zamanin shi cikin ilimin hadisi ya kare sha sai da idan ya dauke himma sa shine wajen ne cikin yazo cikin littafin sahawi aljawahir wad durar daga malamin shi ibnu hajar yake cewa himma shi kawai ita ce akan karatu da karance karance da sama'a na hadisi da ibada da wallafa wallafi kuma mun gani ga sanan littafin duk abinda muke karanta na sahih al-bukhari albarkar nashi ne muke karanta ma al-kutub hatta fil janna ibnu rajab ya kawo cikin zailu tabaqat daga ibnu al-jawzi yake cewa daga ibnu abul ala al-hamzani yake cewa labari ya zo mana an ganshi abul halala an ganshi cikin mahalki a cikin wani katan birni kewaye da katanga katanga talittafai a kewanta an kewaye shi daki gida ne kewaye da katangar shi talittafai ci akai mahalkin shi cikin gidan kuma dakunan cike da talittafai kuma ya shagarta da karance karance aka ce mishi menene wannan wanda ya ganshi yace mishi abinda nake ta roƙon Allah a rayuwata ta duniya ko na shigo aljanna ya arzuta ni da littattafai shine ya bani yace kuma Allah ya bani buƙatata wannan shine dan halaye kadan cikin su kuma wannan ga abinda zai nuna mana littafin sahih al-bukhari da muke karanta kamar qur'ani ne Qur'ani kamar da kan ce ruwaya Habs ruwaya Warsh ruwaya Uwani ga sanan gurin guda 10 da makamantan su to ga su haka nan sahih al-bukhari yake da ruwayoyi kala kala duk wanda yake karanta Fathul Bari da sanan zaka ji ana dan ban munura da ikhtilafin nusakh zaka ga an ce a cikin nuskak Abi Zarri al-Harawi ga yadda kalmar take a cikin nuskha ta Abil Waqt ga yadda kalmar take a cikin nuskha ta Al-Kushmihani ga yadda kalmar take a cikin nuskha mutane sun kai 20 nusakh sun kai 20 to akwai babban malama yake cewa fi nuskhatil karima baka wuce safaha 5 ko 6 daga an baci karima ba a ciki to karima wannan zan mishi wace ce ce karima malama ce wadda babban malama ce ta hadisi manyan manyan malami sun nemi ilimi wajen ta ita ma har ta kare rayuwarta bata yi arme ba shekara 100 tai tana ma addini hidima tana karatu zan mishi ta wace ce karima karima ita ce karima ummul kiram haka alkunyata take ga karamci kuma ga ilimi ga kyauta ga ilimi bintu ahmad ya ahmad ibn muhammad ibn hatim al-maruziya ta garin marwa ce ashat mai ata sana ta shi rayi shekara 100 daidai wa mata ta bikiran ta mutu tana budurwa a wannan shekarun 100 da Allah ya bata in kan ganta yake ce matsayin budurwar ta take me yasa an saboda kawai addini tabba ilimi tabba gaba masu ima masu tarihi suna bata laqabin ka ummul kiram daga an ce ummul kiram an san karima ake nihin marawaiciye sahih al-bukhari tana da dauri mai girma wajen yi wa musulunci hidima da ilimin shi ta zamana a masallacin harami na makka shekaru masu dama tana ta ibada tana ta neman ilimi tare da ma'aihinta yana rike da ita suna ta yawo neman ilimi ta rayi rayuwarta tana har da cewa kuma da ruwaya da karatu da karantarwa ta nemi ilimi a wajen manyan manyan malamai na zamaninta ta kasance malama hadisi ce mai farala mai fahimta mai hazaka ilimin isnadi na sahih al-bukhari a garanta a gareta ya tike babu wasu wanda suke da ulul isnad a cikin sahih al-bukhari kamar karima ta yadda ta shahara da ruwaya sahih al-bukhari da karantar da shi yadda ta san ka har da ce qur'ani ka rubuta shi a rika cewa wannan qur'anin wane ne to haka karima ta har da ce kutubu sita musamman ma bukhari da ruwayata in aka gani babu ta yanke shakku akai da an ce karima ga abin da ta rubuta to wannan umda ce madogara ne tara ta da sahih al-bukhari matukar rayuwarta babu wanda zai tarjuma tarihin karima bai gama ta da sahih al-bukhari ba zahabi yace a shekhatul alima al-fadila babban malama masaniya mai farala al-musnad da mai isnadi karima ummul kiram muhammad ibn ahmad idiyan muhammad ibn ahmad ta garin marwa wadda ta zamana a garin kusa a dakin Allah shekaru masu yawa tana da muqabala da asalin littafin dake hannunta da sauran ruwayoyi na sauran jama'a. Ibadat ta kawai shine yi masa sahih al-Bukhari hidima, ta rubuta shi ba so ɗaya ba so biyu ba, ta karantar da shi Khadibu a wajen ta koyi wannan ya karanci sahih al-Bukhari. Khadibu al-Baghdadi mai tarihi Baghdad wa matat bikran wa lam tatazawwaja abadan, ta rasu budurwa bata taba arme ba. Abubakar ibn Mansur Sam'ani ke cewa naji al-Walid yazkurka ma'ahina na ambatar Karima yana cewa hal ra'a insanan misl Karima, babu dan adam kin da zai taba ganin kamar Karima. Abubakar yace naji binta akhi Karima dan yaluwa Karima yana cewa Karima bata taba yin aure ba, babanta ya kasance daga garin Kushmihan, ma'ahiyarta ta garin Sayyar ce. Ta huta da ita da babanta zuwa Baitul Maqdis waje neman ilimi, suka komo Makka kuma ta kai shekara 100 tana neman ita na watsa ilimi da bada shi. Ta yi karatu a wajen manya-manyan malaman fiqh kamar misalin Az-Zahir ibn Ahmad Sarkasi da Abdullah ibn Yusuf Al-Asbahani da Abul Hasan Al-Kushmihani ma'abucin Sahih Al-Bukhari. A Bukharin zaka ji ana yin tafi riwayatul Kushmihani, malamin ta ne kuma ita ma tana da riwayata ta. Haddasa anha ma dalibanta kuma sune Al-Khatib Al-Baghdadi, babban malamin da muke cewa kullun dukkan wanda yazo bayan malamin hadisi bayan Khatib Al-Baghdadi, malamai suke cewa kullu man ansafa alima anna ulama al-hadis iyalun ala khadi ala kutub al-khatib, duk wanda yazo bayan Khatib inda cikin ilimin hadisi ne dan gidan Khatib Al-Baghdadi ne, dan saboda bai isa ya rubutu komai ya yi rubutu a ciki, babu fanni na ilimin hadisi da Khatib bai yi rubutu ba. Yana da tarihi Baghdad, kawo tarihin manyan malaman hadisi da suka zama garin Baghdad wajen mujallad 10 ko zuwa 10 wani abu. To Khadibu wannan dalibanta ne a wajen ta karanci Sahih Bukhari. Dalibanta da Abul Ganaim an-Nar'asi da Abu Talib al-Hasan da Muhammad ibn Barakat al-Sa'idi da malamai ga sunan da dama. Abul Ganaim an-Nar'asi yace Karima ta huddo nuska ta Sahih Bukhari wanda kullun tana tare da ita, ta kasance tana rike da ita nuska 7 gare ta, ta karanta ta kuma tana arrado ta akan dalibi, duk wanda yazo karanta Sahih Bukhari wajen ta sai ya hardace shi zai koma. Rasuwarta ta rasu Allah mata rahama a shekara ta 463 bayan hijira. Wannan ita ce Karima wanda suka samu wannan asyuku sita mishira ba musu tarihin Karima aje a karanta ba a ajje ba. Muna da lokaci ne. Mata ne wannan ba maza bane. Karima bintul Kiram. To na hey wani ah ka to yawa to a saurara mu je koda hadisi kadan mu samu kai zaman majalisin na Sahih Bukhari ne kuma an kare shi akan wancan darasin. Zan mu tashi babu na 27 cikin kitabul ilm. Al-Imam al-Bukhari yace babu tanawubu fil ilm, babu da ke ba da musanyi akan neman ilimi. At-tanawubu shine yau kaje gobe inje, yau kaje gobe inje wajen neman ilimi. Al-Imam al-Bukhari hadisi na 81 yake cewa Allah mashi rahama haddathana Abu al-Yaman akhbarana Shu'aib an az-Zuhri ha hadda qala Abu Abdullah wa qala ibn Wahab akhbarani Yunus an ibn Shihab an Ubaydullah ibn Abi Ziyad ibn Abi Sawr an Abdullah ibn Abbas an Umar qala kuntu ana wajarul limil al-ansar fi bani Umayya, na kasance da ni da wani makwabci na cikin mutanen Madina na bani Umayya ibn Zaid wa hiya min awalil Madina, ana daga cikin kauyuka na Madina. Wa kunna natanawabun nuzul ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mun kasance muna masanyan zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da ni da shi, in yaje yau ni kuma yau in tayi kasuwa neman abinci abinda na samu mu raba, shi ma kuma gobe haka nan in ya tahi haka nan muke yi da shi. Yace wa iza nazala fa'ala misr zalika, idan yazo ya aikata irin haka nan, fa nazala sahibi al-ansari, sai abokin nan na ansar yazo yau manubatihi ranar zawwashi, fadaraba babi sai ya buga kofata abinda suke kawai yau ya tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam duk ilimin da ya doko ya zo ya bashi cewa annabi ga abin da ya karantar da mu shi kuma abin da ya samu na kasuwa he sai raba yau riba jika biji aka samu ga jika ne ma ya rike jika to haka nan suke yi da shi da abokin shi yace wata rana na zuwa shi ce kawai ya zo kofata yana ta buga kofa ya ce a samma huwa shin yana nan abokin na fa fazi'tu fa kharajtu ilayhi na zabura na huto zan ce wani abu ya faru fa qala sai ce hadasa amrun qad hadasa amrun azim wani lamari mai girma ya faru qala sai ce fa dakhaltu ala habsa sai na shiga wajen habsa fa iza hiya tabki sai ga ta tana kuka fa qultu sai nace dalaga kunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya sake ku qalat la adri tace a ban sani ba wannan dan saboda akwai dalilin da yasa ba haka ba kai hudu magana akwai wata karina da ta sa cewa akwai wata matsala da ta faru a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa kawo wannan magana ba wai kawai haka ba ana zaman lahiya yayi ce annabi ya sake ku summa dakhaltu ala nabi sannan sai na shigo wajen annabi fa qultu sai nace wa ana qa'imun ina tsaye a dalatta nisaaka ka saki matan ka ne qala la yace a fa qultu allahu akbar eh nace allahu akbar kenan jin dadi ne sa shi takbiru wannan hadisi al-imam al-bukhari ya hudo shi a gurare 10 wannan shine guri na farko abinda kuma bukhari ya kulla babu shine at-tanawu fil ilm yin musanyi ga neman ilimi baki baki yau wannan yaje wancan yaje kuma gashi mudabaka zahira ce a cikin ulutahi hukunce hukuncen shi abinda yake nuna mana na fa'idodin shi cewa akwai sahabbai akwai kwadayi wajen neman ilimi kaga abinda kai ke samuwa na dukiya zai taho sa raba shi kuma wancan ya bashi abinda aka samu na hadisai na gaba neman ilimi mai neman ilimi wajibi ne kuma ya duba zuwa ga abinda zai samu na tsaye da rayuwar shi ya taimaka ma neman ilimin shi da yake bisa kai ba zai tsaya ba kamar da wasu malaman sufaye suka tai cewa dalibi kawai dogara da Allah eh neman ilimi ya dogara da Allah to wannan yana hujja ne akan wannan magana kan cewa gashi sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam amma yana zuwa nema kudan ya taimaka ma kan shi da kuma taimaka ma neman ilimin wanda yake wannan zamanin yahi kowa sanin haka littattafan da kake nema na ilimi littattafan da kake karanta ga sunan manya manya wannan sharhin kan shi da muke karanta mujallad 40 wajen jika 200 yake to in kai kwance kace wa zai baka shi kenan da su da makamantan su dole sai da abinda mutun zai saye sun zai samu shi kan shi ilimin koda kana son su ba yadda zakai sai kitab babu na gaba babu lugadabu fil mau'izati wa ta'limi idza ra'a ma yakra baban hushi a cikin wa'azi da kuma karantarwa idan mutun ya ga abinda ake ki yace haddathana muhammad ibnu kasir akhbarana sufyan an ibnu khalid an ibnu abi khalid an qais ibnu abi hazim an abi mas'ud al ansari qala rajulun ya rasulullah wani mutun yace ya ma aikin allah la akadu ukduruka salat ban kusanta samun sallah mai ma tawil bina fulan saboda tsawaita da wani yake mu yace fa mara aitun nabiyyi wan taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam fi mau'izatin ashaddu ghadaban min yawma izin ayayi hushi a cikin wani wa'azi sama da wannan ranar qala sai yace ai hunnas annabi yace ya ku mutane innakum munafirun ku masu kore jama'a ne faman salla bin nasi kama can da yake yasiru wala tu'siru wa bashiru wala tunfiru nan yace inna minkum munafirun yace duk wanda ya salla ga mutane fali khafif yayi ya sassauta fa inna fihim almarid a cikin su akwai marar lahiya wa da'if da mai rauni wa zal haja da ma abucin bukata wannan hadisin bukhari ya hudo shi a guri 5 wannan shine guri na farko wannan mudabaka shi da tarjuma zahira ce gashi nan da aka ce annabi yayi hushin da ba taba gani ba da yaji wannan abun hadisi na gaba wanda tare suke da wannan haddathana abdullah ibn muhammad haddathana abu amir haddathana sulaiman ibn bilal almadini ar-rabi' ibn abi abdurrahman kana rabi'atur ra'i an yazid mawla al-munbais an zaid ibn khalid al-juhani anna nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'alahu wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi sa'alahu rajulun an al-luqata annabi ya tambaye annabi gami da suntuwa fa qala sai ya ce annabi ya ce mishi irbuka aha ka sanar da ka aha mai jika burgaminta aw ya aha ko kuma ya ce jikatta wa ifasaha ya ce kuma ka sanar da zaranta madarminta ma'ana da ake darme wannan kin wi'a shine afwan zaran da ake darme wannan kin jika za a darme kofa ka tsuke ka sanar da shi kace an yi yaduwa ga kaza ga madarminta shine kaza wa ifasaha da kuma burgamin da aka sa abun ba kudin zaka fada ba ko kuma abin da ke ciki yace summa arifa sana sannan ka sanar da ita shekara guda sun mastamti biya sannan sai ka ji dadi da ita kenan kai amfani da ita fa in ja arabuha idan mai ita yazo fa addiha ilai zai ka beka mishi zuwa ga ita qala sai yace fadalatul ibli bataccen raqumiha fa gadi wa sai yi hushi hatta hamarat wajanata sai da jijiyoyin annabi sallallahu alaihi wasallam kumci suka yi wannan suka yi ja aw qala hamarra wajha kuma ce hede huska annabi tayi ja dan saboda hushi fa qala sai yace malaka walaha mi gamin ka da ita ma a hasika wa tare da ita akwai abin shan ruwanta wa hiza ha da takwanta takalminta raqumi Allah madaukin sarki ya bashi mata farala da baiwar da wasu dabbobin basu da a cikin cikin shi akwai sika wanda yake rezar kin ruwa a cikin tumbin shi sai wata sai sha ruwan ya sha ruwan da zai dauki wanda zai kwanukai da dama in cikin sanyi ne sai ayi wata ba ayi ruwan shi ba saboda wannan sika kin da ya dauki ruwan shi to me yasa zaka tsare shi ka ce dan kai mutu ko ya halaka wa iza ahada takwan shi wannan takalmin nashi sai tahiya ta watanni bai gaji ba kenan baka ce baka yi tsuntuwa yace taridul ma yana zuwa wajen ruwa wa tar ashjar yana kiwon ciyawa fazar haka bar shi ta yar kaharabu hamme shi ya gamu da shi kenan zai dau lokaci mai tsawo da ran shi yana yawo kakka kama kace ka yi tsuntuwa kala sai yace fadalatul ganami to bata ta karamar dabba ha akuya ko tumkiya yace laka ita wannan taka ce aule akhika ko kuma dan uwanka aule zibi ko kuma kura ma'ana ko ka kama ko ka bari wani ya kama ko kuma in ka bari namun da wasu cinye shine abin da yake nake a takaice dai kana iya kama ta ita hadisin nan al-Imam al-Bukhari ya hudu shi gurare tara wannan shine guri na farko a cikin wancan hadisi na farko a ciki akwai umarni gami da sassautawa cikin lamari cikin sha'anin addini kuma abin da yazo cikin tsawaitawar hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sallah zan muji ana cewa lokaci ya karanta magarba da wadur ya karanta magarba da suratul anfal mun ga tsawon su kenan wannan kan mu ce kuma ya akai haka yace babu cin karo da juna wancan katari ne annabi yake aikata li bayanul jawaz dan nuna ma mutane ya halitta da magarba da makamantansa a karanta sura mai tsawo amma halin shi mafi yawa shine at-takhfif din sassautawa hadisi na biyu yayi bayani akan tsuntuwa yace a cikin shi akwai halaccin tsuntuwa akwai halaccin zan mutum wada bayani akan shi dan saboda zuwa gaba in ya ƙara zawwa ba sai an yi ba yace cikin shi akwai halaccin amsa tsuntuwa kuma wannan mustahabi ne ko kuma wajibi wanda malamai sun yi sabani akai wanda gurin shi shine littattafan fiqh ba nan ba na gaba shine sha'anin da sai sanar da tsuntuwa shekara guda wannan ijma'in malamai ne cewa ayi sanarwa da ita shekara guda kamar yadda qadi ya kawo bisa shartanta ba cewa sai mutun ya shekara uku yana sanarwa sai abinda aka rato daga Umar mai yiwa wannan abin bai tabbata ba cewa shekara uku kamar yadda zuwa cikin ikmalul mu'lim an yi ruwaya daga wannan daga gare shi kuma cewa za a sanar da ita wata uku daga Ahmad cewa zai sanar da ita wata guda kamar yadda Muhibbuddin Tabari ya rawaito cikin ahkamukin shi wasu ma sun ce kwana uku wanda al-Imam Shafi ya rawaito duka wannan busu tabbata ba ya saba ma yace abin da yazo daga cikin wannan hadisi na gaba zahirin hadisin dai bai bambance ba tsakanin tsuntuwa karama ko kadan wajen wajibcin sanarwa da kuma lokacin da mutun zai sanarwa yace zance mafi inganci wajen malaman Shafi'iyya dan shi Ibn al-Mulakin dan Shafi'iyya ne yace wajibi wajabta ba akan sanarwa akan dan abin da bai kai ya kawo ba kawai sanar da shi dan lokaci kadan anan gurin majalisin nan masan ka samu ta dala 10 ko ta gyadakar go wani ya yadda kai ta shelata kai shekara guda kenan daidai dan lokacin ta yau kai ba a samu ba mai ita gobe kai in gyadace ka wai ka cinye ta in ya huto kuma ka bashi abin shi dan saboda kima ta bata kai ka shekara kana yi ba in ya kasance haka ne na gaba kuma wajibi ne mutun ya maido ma ita bayan ka cinye kin in yazo wannan abin zaka bashi ko kima kudin abin yace wajibi ne mutun ya maido ma abin shi da ita da karan kanta ko kuma abin da zai zo matsayin ta bayan ya sanar da ita karabisi daga cikin Shafi'iyya yace ba wajibi bane maido mishi kwatankwacin ta amma waccan magana ta farko ita ce daidai kuma magana ta gaba suka ce babu bambanci tsakanin mutun ya ji dadi da ita ya bukace ta ma'ana bayan sanarwar da ita ba a samu mai ita ba ko mawadaci ko talaka kowa yana iya amfani da ita shari'a bata bambance ba sabanin Abu Hanifa da yace talaka kade zai iya amfani da ita mai hali kada yace yayi sarka da ita wanda wannan hadisin hujja ne a kan shi duka ɗayan ko kai amfani da ita ko ka bada shi dai mai ita in ya fito kan ya sani na gaba ka ka saba shari'a sai dai kuma in ya hutu rama mishi zakkai na gaba imtina'un nikat an hana tsuntuwar raqumi idan ya kasance ya wadatu gami da kiyaye shi Abu Hanifa ya saba ya ce raqumi ma ana tsuntuwar shi wanda magana ta farko ita ce mafi inganci a wajen Shafi'iyya suka ce ya halitta ka kama shi amma dan kiyaye shi dan tsare shi da bashi kariya kade ba dan ka ce kai tsuntuwa ba Malikiya suka ce an yi magana guda uku wajen tsuntar raqumi shine a cikin daji kauyuka bai halitta ba sabanin sahara an a sahara ce kana iya tsuntuwar shi wasu suka ce tsuntuwar tashi ana barin shi su dallat aqrab idan ya zama ka gan shi a gurin da kusa kusa babu alamun mutane ko daya a cikin sahara dajin libi masalan ka ga raqumi ka san babu mutane a kusa har zuwa mai ita yazo suka ce wannan ya kasance farkon musulunci ne a zamanin Abubakar da Umar ya Usman da duka haka abin ya tayi da Usman yazo mutane suka yi yawa fasadi yayi yawa sai sauya wannan hukunci yace musu duk wanda ya kawo tsuntu ya samu tsuntuwa kawai ya kawo ta dan saboda kenan hukunci ya saba yadda mutane suka sauya ma'ana ya kuma ya shiga cikin ma'anar raqumman ma'anar raqumi dukkan wani abu da ya kasance yana iya kare kan shi gami da manyan dabbobin daji me yasa tumkiya da akuya da aka ce illar da annabi yace ka tsince ta dan ka bari kura da namun daji su cinye ta raqumi kuma wannan ba su isa ba su mushi wani abu to haka nan yace duk wata dabbar da ta zamana ita ma irin na raqumi ne tana iya ba kanta kariya akan namun daji to ba zaka kama ta ba ka ce kai tsuntuwa wannan shi sabanin abin da yake wajen malaman malikiya na gaba ya halitta tsuntuwar karamar dabba tumkiya ko akuya idan an ji tsoron cewa zata halaka mai ita ma ya rasa kuma ya shiga cikin ma'anata dukkan abin da zai baci kamar su wani abinci ne mutun yana iya cinye shi amma in mai shi ya huto ya rama ka tsuntu ne ya huto da kasuwa ya da dankali leda a ciki da dankali in ka dauka baka ce ban aje sai sati ya zo ko sai wata in ya komo ka bashi in ka bashi yayi tsutsa ko kuma ya wata tumatin danya ya kawo ta ya yadda ka dauka ka ce ran adalci barin aje mishi sai sati in ya zo a bashi ka yi amfani da ita in ya komo ka bashi abin ka bashi wata in an samu in ma baka da halin ka bashi wata ka mishi bayani cewa to ka da tumatin inga kuma ni na samu amma yanzu ban da halin rama maka wata na gaba ta'arif akan sanar da gurin nata mutun ya san cewa guri ne na al'ada inda za a samu atin kamar yadda aka sanar a cikin kullitattahun fiqhu baka samu tsuntoji ka dari a nan gurin kuma ka je can ungofaran ko kana shela dan saboda wayo dan ka a samu mai ita tunanin ka kai dai ka sabke shelar da shari'a ta ce ai a gurin da ake tunanin an samu mai ita anan zakka yi kan shelar shari'a dukkan wani abin da mutun zai yi dubara ya kawo wayo ciki ana kaucewa cikin kuma tambaya abin da yasa annabi yayi hushi akan cikin tambaya da suka yawaita mushi yayi hushi dan saboda sun nace mushi ne akan cutarwa har sun cutar da shi dan Allah kuma yana ce mana innal ladzina yuzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah suratul ahzab ce duk wanda suke cutar da Allah da manzon shi Allah ya tsine musu duniya da lahira yayin da suka yawaita mu annabi tambaya ce ku tambaye ni duk abin da kuke so da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam Umar da ya fahimci haka sai ya lallashi annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna farala Umar Ibn Battal Allah ya mishi rahama a cikin sharhin shi na Sahih al-Bukhari ke cewa cikin hadisin akwai ilimin Umar da farala ilimin da Allah ya bashi kuma cewa malami ba za a tambaye shi ba sai cikin abin da ake bukata kada ka yawaita tambaya akan abin da ba bukata shi kake ba ba matsa kake da shi ba kai tawaita tambaya haka isa haka ishi malamin wannan shine karshen hadisin wannan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi na kuskure kuma Allah ya mana gafara wassalamu alaikum warahmatullahi